Ranar soyayya ta duniya wadda aka fi sani da April Fool Day wadda ake gudanarwa a duk ranar 1 ga watan Fabrilun kowace shekara a duk shekaru da dama da suka wuce wacce har yanzu asalin ta kasance boyayye duk da cewa masana tarihi sun yi waiwaye zuwa shekarun baya-bayan nan a lokacin da majalisar kasar Faransa ta canza kalendar Julian zuwa kalendar Gregorian tun 1563 tarihi dai ya nuna cewa ranar soyayya ta duniya ta yadu tsakanin mutanen Burtaniya da kasashe irin su Scotland tun a ƙarni na 18 al'adar zolaya ta zama wacce ake gudanar da ita a cikin kwanaki biyu wato 1 da 2 ga watan Afrilu domin kirkirar abin da ake so ya razana wanda ake so a yi domin shi Freedom Radio ta jiyo ra'ayoyin wasu mazauna birnin Kano akan wannan rana
in aka ce mun saurayi na aure zan ji ba daɗi sai na sami shock sosai zan ji ba daɗi sosai har irin wannan ma ka iya samun zazzabi irin wannan ka kwanta ciwo saboda a zo a ga ma abu lokaci daya zaka ji komai naka lamarin ka ya sauya duniya ta ma zafi
a baya an taba yi min na taba tunta kaina a wannan yanayi tunda ba ma na gida aka kira ni ake fada min wani ba lafiya yana asibiti har nayi shirin in hau mota in dawo gida kuma sai daga baya ake tabbatar min ai rana ce ta tsokanar duniya shi
sai wako hankali na zai tashi sosai saboda ai wannan tsokanan ma ba ta yi ba irin wannan wasan kuma ba shi da dadi
kamar wani irin wasa kenan
kamar wasan zolaya a zolaye ne cewa ai an yi abu kaza na tashin hankali
kamar dai an yaudare ka ne da irin wannan din abu bai faru ba ka ce yayi kuma ba haka ku zolaya ba ta dadi ga mutum gaskiya dai abin ne
to akan yi din irin mutum ya ce ma wasan zolaya kuma alanan ba haka bane
wani masalin halayyar dan adam dake jami'ar Bayar dake nan Kano Dr. Bello Ibrahim ya ce halayyar tsokana ko zolaya da wasu al'umma ke yi na taka rawa wajen hargitsa tunanin al'umma kamar yadda ya kamata
ishu na kwaikwayo da al'adun wasu da kuma addinan wasu abin full al'ada ce ta wayanda ma suka kirkire ta ma ba ma ta da addini
wani malamin addinin musulunci a nan Kano Malam Ali Dan Abba ya ce ba daidai bane dan adam ya dauki dabi'ar zolaya a matsayin abin razana dan uwansa yana mai cewa yin hakan ya saba wa addinin musulunci
wannan rana bai kamata a ce musulmi ya shiga cikin wannan tsari ba domin lura da irin abubuwan da yake haifarwa na yaudara da kuma ƙarece ƙarƙayace wanda dukkanin sa ga baki daya haramun ne a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu cewar musulmin da zai zo ya dinga cutar da al'umma to wannan ba musulmin kirki bane haka wanda zai zo ya dinga kirkirar ƙarya domin kawai ya sanya mutane su yi dariya wannan mutumin kawai ne daga shi wannan addini namu ya tsayi ne ta hanyar da za mu fahimci irin haske da albarkar da ya zo da shi
Malam Ali Dan Abba ya kuma ja hankalin al'umma su guji aikata irin wannan ɗabi'a domin kuwa yin hakan tamkar wasa ne da zuciyoyin al'umma tare da tayar musu da hankali ba tare da sanin halin da za su tsinci kansu ba Asma Muhammad Sani Freedom Radio